من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ainihin wato sha hudu ga watan Rabi'ul Awwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wadda ta yi daidai da 31 ga watan 10 shekara ta 2020 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin unguwar Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Lamia wato wallafar ainihin wato babban malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 9 a cikin wannan littafi kamar yanda muka saba zamu muraja'ar abiyat din bayan mun yi sannan kuma sai mu dora daga inda muke da fatan dai ba a manta ba ko ka kake gyaran murya ne to bize bismillahirrahmanirrahim ya sa'ili am madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma'a kalam muhaqqiqin fi qawlihi لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل وأقول نعم نعم والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا ويؤذوا بالله والأرض الذي أرجو لأني منهريا أنهلوا يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل
فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك مؤول. ممتاز. طيب
منا تكين gabar da take magana akan sifatun nuzulin lir rabbi subhanahu wa ta'ala, shafi na 47. Mun karanta dan gwambaitin da yake cewa wa ila sama'i bi ghairi kayfin yanzilu, ma'ana game da saukar ubangiji subhanahu wa ta'ala zuwa sama ta kusa ba tare da fadar kayfiyar yanda saukar take. To mun koro bayani, mun dauko su daga cikin ayoyin Al-Qur'ani da wasu hadisai da maganganun malamai kamar maganar Ibn al-Qayyim a cikin Muktasar as-Sawa'iq al-Mursala, sannan mun kawo hadithin Abi Huraira radiyallahu anhu da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kull lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluth al-layl al-akhir fa yaqulu man yad'uni fa astajiba la wa man yas'aluni fa udiya wa man yastaghfiruni fa aghfir la. Hadisin Imam al-Bukhari da Muslim. Sannan Imam Malik shi ma a cikin Muwatta, hadisi mai lamba ta 546. To duk mun gama wannan bayanin, saboda haka za mu tashi a gabar wa hadha an-nuzulu 'amun fi kulli layla. Wannan saukar da aka yi maganar ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana sauka a kowane dare izuwa sama ta kusa lokacin da sulusun dare na ƙarshe yayi saura. Ubangiji ta'ala yana cewa wane ne zai kira ni a daidai wannan lokaci na amsa masa, wane ne yake da wata tambaya ko yake da wani abu da zai roƙa ya roƙa in bashi, wane ne yake neman gafara na gafarta masa. To sai malaka yake cewa wa hadhan nuzulu, wannan sauka din kar a manta muna karanta sharhin Abu Rufaida, an fahimta shi abiyat din sune na Sheikhul Islam, shi kuma sharhin littafin na Abu Rufaida Muhammad Kabir Ibn Muhammad As-Salafi Al-Athari. To shine yake wannan karin bayani, yake cewa nuzuluhu wa hadha an-nuzul, yace wannan saukar amun fi kulli layla, ta game kowane dare, ma'ana ba wani dare da ba a saukar, kowane dare. Wa qad warada fi sunnah ma yukhassisu an-nuzula, ko da yake an samu wasu hadisai da suka zo a cikin sunna da suka kebance wannan saukar ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala bi ba'di mawadin, da wasu wurare ba'di mawadina a wasu wurare, wa azminatin da kuma wasu zamunna, akwai wasu hadisai da suka nuna Allah ta'ala yana sauka zuwa sama ta kusa ainihin a wasu wurare da kuma wasu zamunna. Ga su kamar haka, yace nuzuluhu ta'ala lailatan nisfi min sha'ban, wato saukar Ubangiji tabaraka wa ta'ala wato a daren nisfu sha'ban. Min hadithi Abi Bakar As-Siddiq, daga hadisin Abu Bakar Siddiq radiyallahu an, kama akharajahu Ibn Abi Asim fi sunnah, kama yanda Ibn Abi Asim ya fitar da wannan hadithin a cikin littafinsa As-Sunnah, shafi na 509. Wa sahahu al-Albani bi shawahid, sana hadithin Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta shi saboda yana da shawahid. Wanzur as-sahiha, in kana neman ƙarin bayani ka koma cikin silsilatul ahadith as-sahiha ta shi Sheikh Nasiruddin al-Albani a raqam na 1144, wanda wannan yana nuna cewa kaga an kebance saukar da wani zamani shine nisfu sha'ban. A daidai nisfu sha'ban hadithi ya tabbata cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana sauka zuwa saman duniya a daidai wannan lokaci. Wa nuzuluhu ta'ala fi shahr ramadan, haka da saukar Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin watan ramadan, kulla layla, a kowane dare, minhu na ainihin ramadan. Wa dhalika min athari ibn abbasin
wannan kuma an samu ne daga athar daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda kama akharajahu ibn abi asim kama akharajahu ibn abi asim fi sunna kama yanda ibn abi asim ya fitar da wannan a cikin littafin as-sunna ainihin wato shafi na 513 wa qala al-albani sannan shak nasruddin al-albani yace isnaduhu sahihun wannan athar daga ibn abbas athar ne wanda yake sahihi kama fi zilal kama yanda yazo cikin az-zilal fi zilal zilal al-quran qultu wa hadha lahu hukm al-marfu mala yace wannan hadisi kuma yana da hukuncin hadisi marfu'i domin mas'alar da ake tattaunawa akan ta ijtihadi baya shiga cikin ta da haka ko da yake sahabi Abdullahi dan Abbas ya fade ta to amma ba zai yi ya fade ta da ijtihadi ba dole yana da hukuncin hadisi marfu'i kamar yanda ka'idar malaman hadisi take wallahu a'lam sannan guri na uku nuzuluhu ta'ala yawmal qiyama saukar ubangiji tabaraka wa ta'ala ranar alqiyama li faslil qada sabida wato yin hukunci baina ibadihi tsakanin bayansa min hadith abi huraira shi ma daga hadisin abi huraira ta radiyallahu an kama akhrajahu at-tirmidhi kama yanda imam at-tirmidhi ya fitar da shi a hadisi na 2372 wa hasanahu kuma yace hadisi ne hasan wa ibn khuzaima fi sahihi haka ibn khuzaima cikin sahihin littafin sa wato shi ma ya fitar da wannan hadisi na 2482 wal hakim haka hakim ya fitar da hadisi na 1527 wasahahu kuma ya inganta hadisi wa wafaqahu az-zahabi sannan imamu az-zahabi ya wafaka masa wakadhal al-albani haka al-shaykh nasruddin al-albani shi ma ya wafaka wa al-hakim akan inganta wannan hadisin to waɗannan su ne wasu wurare na musamman da kuma aka ce ubangiji subhanahu wata'ala yana sauka a cikin su tanbihun mala yace ga wani jan hankali wa amma nuzulullahi ta'ala yawm arafa amma game da saukar ubangiji tabaraka wa ta'ala da aka ce yana yi ranar arafa fa innal haditha fihi da'ifun to hadithin da yake magana akan saukar ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ainihin wato ranar arafa to wannan hadisin yana da rauni lam yasihha bi inganta ba kama zakara zalika al-imam al-albani fi da'ifa kamar yanda shek nasruddin al-albani yayi wannan bayanin a cikin silsilatul ahadisu dha'ifa wa atharuha sayyi fil umma raqam na 679 aqwalul a'immati fi ithbati sifatin nuzuli lillahi ta'ala sai maganganun malamai jagorori na wannan addini game da tabbatar da sifar saukar ubangiji tabaraka wa ta'ala qala ibn abdul bar ibn abdul bar ya fada fil istidkar cikin littafin sa al istidkar mujalladi na biyu shafi na 529 yace wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam amma game da fadin wato annabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ubangijinmu yana sauka balladhi alaihi ahlul ilm sai ibnu abdul bar yace abinda malamai ma'abuta ilimi suke kansa min ahlus sunna daga ahlus sunna wal haq ma'abuta gaskiya wal iman da imani bi mithli hadha da irin misalin irin waɗannan sufofin wa shibihihi da makamantansu min al-Qur'an daga al-Qur'ani wa sunan da sunnoni duna kaifiya to su ahlus sunna sun tafi akan a tabbatar da wayannan sufofin amma ba tare da fadar kaifiya ba fa yaquluna suna cewa yanzilu lalle mun yadda mun kuma kudurce cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala yana sauka kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar sai dai wala yaquluna kaifan nuzul abinda ba sa tambaya ba sa cewa yaya saukar take an ce yana sauka ba a faɗi kaifiya ba kai ma so ake kai imani da yana sauka karka tambayi kaifiya wala yaquluna kaifa istiwa kamar yanda maganar istiwayin ubangiji a al'arshi ba sa tambayar yaya istiwayin yaya ya daidaita wala kaifal maji haka da aka ce ranar tashin alkiyama waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa mala'iku za wato ubangijinka zai zo alhalin mala'iku sun yi sahu sahu to shi ma ba sa tambayar kaifal maji'u yaya zuwan nasa yake an fahimta fi qaulihi azza wa jalla waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wala kaifat tajalli fi qaulihi ta'ala haka ba sa tambayar yaya ubangiji yayi tajalli kamar yanda yazo cikin fadin Allah ta'ala falamma tajalla rabbuhu lil jabali yayin da ubangijin sa yayi tajalli a dutse ba sa tambayar yaya tajallin yake an ce yayi tajalli shikenan kawai kai imani yayi tajalli ya yayi tajallin ba sa tambaya wannan ita ce aqida mai kyau wanda kai imani da dukkan abin da yazo a cikin alqur'ani da tabbatacciyar sunna na sifar ubangiji subhanahu wataala ba tare da wuce iyaka ba wa qala abul hasan al ash'ari abul hasan al ash'ari rahimahullah fil ibana ya fada a cikin littafin sa al ibana an usulid diyana shafi na 53 yace wa nusaddiqu mu muna gaskatawa bi jami'ir riwayat da dukkanin wasu ruwayoyi allati yuthbituha ahlun naqli wanda ma'abota ciratowa da ruwaitowa suka tabbatar minan nuzuli ila sama'i dunya na abin da ya shafi saukar ubangiji tabaraka wa ta'ala zuwa sama ta kurkusa wa anna ar-rabb azza wa jall kuma lalle ubangiji mai girma da daukaka ya kulu yana cewa hal min sa'ilin hal min mustaghfirin shin akwai mai tambaya akwai mai ainin neman gafara wasa'iru ma naqaluhu wa athbatuhu da sauran abinda suka cirato suka ruwaito mana wa athbatuhu suka tabbatar khilafan lima qalahu ahlu zaik sabanin yanda ma'abota karkacewa suke fada wata dalili da kuma batar da mutane kai yadda yana sauka ya sauka take kace baka sani ba ya daidaita al'arshi ya daidaita kace Allahu a'lam ubangiji tabaraka wataala zai zo yaya zai zo to bai yi bayani ba ba mu sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi yanda zai zo ba da haka ba ma wuce iyaka kikena wa qala abu amrun iddani rahimahullah yana faɗa fi manzumati a cikin wani littafin nasa ne da yayi waƙe wato yayi shi a waƙe yake cewa wa min sahihi ma ata bihi al-khabar wa sha'a fi an-nas qadiman wa intashar نزول ربنا بلا امتراء في كل ليلة إلى السماء من غير ما حد ولا تكييف سبحانه من قادر اللطيف yace wa min sahihi ma ata bihi al-khabar yana daga cikin ingantaccen abinda hadisi ko hadisi yazo da shi wa sha'a fi an-nas kuma ya yadu a cikin malamai sun san wannan ya yadu a wajen su qadiman tun da dadewa wantashar kuma ya watsu ko ina da ko ina sauran mutane ma suka sani menene wannan yace nuzulu rabbina saukar ubangijin mu bilam tirai ba tare da wani jayayya ba lalle yana sauka fi kulli lailatin a kowane dare ila sama'i zuwa saman sama ta kusa sama'i dunya sama ta kurkusa min gairi ma haddin ba tare da iyakance yaya saukar take ba wala takyifin ba tare da fadar kaifiyar yanda saukar take ba subhanahu sarki ya tabbata a gare shi min qadirin ladifi wanda yake mai cikakken iko kuma mai tausayi wa qala abubakar ibn abi daud rahimahullah haka abubakar dan gidan abi daud Allah masa rahama shi ma ya fada fi haiyati a cikin wani littafin sahiya wanda shi kuma shi ma waka wani littafi ne wanda yake shawake wanda yake karewa da harafin ha yake cewa wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kayfa jalla al wahid al mutamaddihu ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi fatufraju abwabus samai wa tubtahu yaqulu ala mustaghfirin yalqa ghafiran wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu rawa dhaka qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbihu yake cewa wa qul kace yanzilul jabbaru ubangiji wanda yake da suna al jabbaru ya yana sauka fi kulli lailatin a kowane dare bila kaifa amma ba tare da mun san kaifiyar yanda yake saukan ba wanda zai iya fadar yaya yanayin saukar take abinda kawai ake so anan ka yadda yana sauka ba tare da ƙarin bayanin yanda saukar take ba jalla ya girmama alwahidul mutamaddihu makadaici wanda yake suffantuwa da sufofin yabo shine almutamaddihu ay almuttasifu bi sifatil madhi wal kamal wanda yake suffantuwa da sufofin yabo da kamala ila tabaqid dunya zuwa ga saman wannan duniya yamunnu bi fadlihi yana yin baiwa da falalansa fatufuraju abwabus samai wa tuftahu ana bude kofofin sama a daidai wannan lokaci yaqulu ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa ala mustaghfirun shin akwai wani mai neman gafara yalqa ghafiran yazo yanzu a wannan lokaci ya hadu da Ubangiji mai gafara, wa mustamnihun, akwai mai neman wata baiwa, khairan ta alheri, wa rizqan, akwai mai neman wani arziki, fayumnahu, yazo ya tambaya ayi masa wannan baiwar. Rawa zaka qaumun, yace wasu malamai sun ruwaito wannan magana, la yuraddu hadithuhum, kuma ba a mayar da zancen su akan wannan domin suna da hujjoji na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ku saurara, khaba qaumun, sai dai wasu mutane sun tabe, kazzabuhum, da suka ƙaryata wayancan malaman game da saukar Ubangiji subhanahu wataala, wa qubbihu, kuma Allah wa daran su, wato tir da su, shine wa qubbihu, an fahimta. وقال العلامة بن عثيمين رحمه الله العلامة ابن عثيمين رحمه الله هنا في شرح لمعة الاعتقاد اتكن شرح لمعة الاعتقاد اشافي نهم سند تقوس يتي واجماع السلف مغباتا سنحدو على ثبوت النزول لله اكن تبتر سوكر اوبنجي سبحانه وتعالى فيجب اثباته له. Da haka wajibi ne a tabbatar wa Allah wannan siffa tasa ta sauka zuwa saman duniya, min gairi taharifin, ba tare da karkatar da ma'anar ba, wala ta'dilin, ba tare da kore ma'anar ba, wala takyifin, ba tare da kakanta ma'anar, a ce ga wato a faɗi kaifiyar yanda ainihin wato saukar take ba, wala tamthilin, ba tare da misaltawa ba, wa huwa nuzulun haqiqi, kuma sauka ne, sauka ce irin ta hakika ta gaskiya, yaliqu billahi, irin saukar da ta dace da Allah tabaraka wa ta'ala. Intaha. Qultu, mala Abu Rufaida yace wa bihadha, da wannan ne yattadhihu madhhabu ahli sunnati wal jamaa, wato mazhabin ahli sunnati wal jamaa ke ƙara bayyana, khilafan li ahli zayyi wa dhal, sabanin ma'abuta karkacewa da bata, haythu yakhuduna, inda ma'abuta karkacewa da bata suke kutsawa, fi taharifi sifatu nuzulillahi ta'ala, wajen kokarin karkatar da kuma bankara sufar saukar Ubangiji tabaraka wa ta'ala, bi annahu, cewa wai nuzulu amrihi, ba wai saukar sa ba, saukar al'amarinsa. Sun yarda da hadisin amma sai sun yi tawili, yanzilu rabbuna, sai su ce yanzilu amru rabbina, al'amarin Ubangijin ne yake sauka, ba shi Ubangijin ba. Aw rahamati, ko kuma su ce rahamar Ubangiji tana sauka, aw mulkin, aw malakun min mala'ikati, ko kuma yanzilu rabbuna, ai ma'ana wani mala'ika ne daga mala'ikun Ubangijin mu yake sauka. Haka suke irin wannan tawilan, ga yanda lafazin yake, sai su karkatar da shi. Aw tajiduhum, aw tajiduhum, ko kuma ka same su, yu'ariduna hadhihi sifa, suna kokarin bujuro wa irin wannan sifar, bil kayf, da fadar kaifiya. Wani kuma sai ya wuce iyaka, ya tabbatar da sifar, kuma sai ya shiga sharhi da ƙarin bayanin kaifiyar yanda saukar take, aw ma ashbaha zalika, ko makamancin haka, min shubuhatihim al-aqaliya, daga cikin irin shubuhohin da suke amfani da hankali wajen kawo su, al-mudilla, kuma wanda suke shubuhohi ne masu batar da mutane. Wa nahnu ma'ashara ahli sunnati wal jamaa, yace mu ma, wato dandazan ma'abuta, wato ahli sunna wal jamaa, ma'abuta bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, nu'minu, mu kan muna yin imani, imanan jaziman, yankaccen imani, bima fi hadhihi al akhbar, game da abin da yazo cikin waɗannan hadisai, min ithbati nuzulir rabbi tabaraka wa ta'ala, na tabbatar da saukar Ubangiji tabaraka wa ta'ala, nuzulan haqiqiyan, kuma sauka irin sauka ta hakika, bizati yaliqu bizati ta'ala, wanda ta dace da zatin Ubangiji ta'ala, wala nakhudhu fil bahthi an kayfiyati zalika, ba ma kutsawa wajen bincike game da kayfiya kaka saukar take, bal naqifu, muna tsayawa, haythu waqafat binan nususu shar'iyya, inda nassosi na shari'a suka tsayar da mu, wa aqawilu salafin salih, muna tsayawa inda zantuttukan magabatan mu na kware suka tsaya, wa yashhadu lidhalika ma thabata an ishaq ibn rahuya, abinda zai kara tabbatar ya bada shaida akan haka shine abinda ya tabbata daga babban malamin nan ishaq ibn rahuya ko ishaq bin rahawaihi, qal, yana cewa dakhaltu ala ibn tahir, yace wata rana na shiga wajen wani da ake kira ibn tahir, faqala ma hadhihi alahadith, yace wadannan hadisan ya suke ne wai, tarwuna, shi ibnu tahir yake ga ishaq bin rahu yake ta tarwuna, kuna ruwaito kuna ruwaitowa cewa annallaha yanzilu, cewa ubangiji yana saukowa ila sama'id dunya, zuwa sama, sama ta kusa. Qultu na'am. Ishaq bin Rahu ya ce, sai na ce masa kwarai kuwa rawaha thiqat, amuntattu sun ruwaito waɗannan hadisan, alladhina yarwuna al-ahkam, wa'inda dai sune masu ruwaito sauran hukunce hukunce. Saboda haka yanda suke ruwaito sauran hukunce hukunce ka yadda, to sune kuma mu'annan din amuntattu su kuma suka ruwaito waɗannan hadisan da waɗannan sufofin. Faqal, sai Ibnu Tahir yake cewa yanzilu wa yadau arshahu, to kenan sakkowa yake ya bar al-arshin nasa. Qultu, fa qultu, sai nace da shi, ya qadiru an yanzila, ai shi ubangiji karka kamanta shi da sauran ababan halitta da zakai tunanin aka ce ya sauko to wani guri ya baro, wannan abin halitta shine zaka kaddara wannan. Dan haka duk abin da zaka jingina shi zuwa ga Allah ya bambanta ta kowace fuska da irin sifar sauran ababan halitta. Da karka ji an ce ya sauko daga saman bene ka dauka, to inda ya sauko din yanzu baya can, ba kowa a can. Da haka kai Ibnu Tahir da kake ganin cewa yanzu in aka ce ya sauko kenan ya baro al-arshin nasa, sai Ishaq bin Rahu ya ce da shi, ya qadiru, ai shi ubangiji yana da iko, an yanzila, ya sauko, min gairi an ya khaluwa minhu al-arsh, ba tare da al-arshin ta kadaita daga barinsa ba. Qala na'am. Qultu falimata takallama fi hadha, sai na ce da shi haka abun yake, amma me yasa kake son tattaunawa, kake son shiga kai magana akan irin wannan? Inji Ishaq bin Rahuya. Atharun sahihun, wannan athar ne wanda yake ingantacce, kama qala al-Albani fi Mukhtasar al-Ulu, kama yanda Sheikh Nasiruddin al-Albani ya faɗa cikin littafin Mukhtasar al-Ulu shafi na 192. Wa fi Mukhtasar al-Ulu aidan, a cikin dai wannan littafin Mukhtasar al-Ulu a sabhata wato shafi na 193, an Ishaq, an dai sake ruwaito wato makamancin irin wannan magana daga Ishaq bin Rahuya. Yaqulu, yana cewa qala Ibnu Tahir, qala Ibnu Tahir, Ibnu Tahir ya ce da ni, ya Aba Yaqub, ita ce alkunya Ishaq bin Rahuya, ya kai Abu Yaqub, baban Yaqub, hadha alladhi tarwi, waɗannan hadisan da kake ruwaitowa, yanzilu rabbina kulla layla, ubangijin yana sauka a kowane dare, kaifa yanzilu, to yaya yake saukowa? Qultu, sai na ce da shi, a azzallahu al-amira, la yuqalu kaifa innama yanzilu bila kaif, yace Allah ya taimaki sarki. Ibnu Tahir din kenan, yace Allah ya taimaki sarki, wato la yuqalu, ai ranka ya dade, ai shi ubangiji ba a cewa kaifa, ba a ce masa kaifa, innama yanzulu, ai shi sauka yake bila kaifa, ba tare da kaifiya ba. An fahimta? To wannan shine karshen wato baitin, wa ila samai bighairi kaifin yanzilu. Sai al-imanu bil mizan, sai kuma game da al'amarin da ya shafi imani da sikelin awo, ma'auni ranar tashin alkiyama. Qala an-Nadhim rahimahullah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace, wa uqirru bil mizan wal hawd alladhi arju bi anni min huriyan an halu, ko yake cewa wa uqirru bil mizan, sannan nayi imani da cewa akwai mizani, sikelin awo, na tabbatar na kuma kudurce cewa mizanin nan sikelin awo gaskiya ne. Al mufradat, ga daidaikun kalmomi, sai yace uqirru, kalmar uqirru tana nufin uthbitu wa a'taqidu, uqirru ai bi ma'ana uthbitu, ina tabbatarwa, wa a'taqidu kuma aqida ta kenan, ina kudurcewa. Al mizan, kalmar al mizan, ma tuqaddaru bihi al-ashya, abinda ake auna abubuwa da shi, khiffatan dan a gane nauyin abu, wa thiqlan ko a gane rashin nauyin abu, khiffatan rashin nauyin abu, wa thiqlan ko kuma nauyin sa. Wal muradu bihi, abinda ake nufi da shi, mizanul hasanati was sayiat, ma'aunin auna kyawawan ayyuka da miyagun ayyuka. Asharh, sai kuma sharhi. Yaqirru an-Nazim rahimahullah, wato an-Nazim mawaqin wannan littafi, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, yana kudurcewa, yana kuma tabbatarwa, bima ajma'a alaihi ahlus sunnati wal jama'a, da abinda ahlus sunnati wal jamaa suka hadu akai min al iman nayin imani bima yakunu da irin abinda zai wakana ya kasance ba'da al maut bayan mutuwa wa ma yakunu da abinda zai wakana yawmal qiyamati rana al qiyama wa minhu na daga cikin abinda zai wakana al imanu bil mizan al haqiqi wato yin imani da ma'auni na gaskiya ma'auni na hakika alladhi yada'uhu Allahu yawmal qiyama wanda ubangiji tabaaraka wa ta'ala yada'uhu wato zai ajiye shi rana al qiyama li waznil hasanat domin ainihin wato waznil hasanat auna kyawawan ayyuka wasayyi'at da kuma auna miyagun ayyuka qala Allahu ta'ala ubangiji ta'ala yace wa nada'ul mawazin al qist li yawmil qiyama fala tudhlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin Allah ta'ala yace wa nada'ul mawazin zamu aje to sai malamai suka ce al mawazin jam'i ne na al mizan a wasu ayoyin Allah ta'ala yayi amfani da kalmar mizan sai kawo mufradi nan kuma an kawo jam'i al mawazin to ma'aunan ne da yawa da Allah yace wa nada'ul mawazin zamu aje mizanai kenan ko zamu aje sikelan au to sai malamai suka ce a mizanin guda ɗaya ne abin wato jam'in yana nuna irin gamayyar ayyukan da shi wannan mizanin yake aunawa kai ka ce ma'aunan ne da yawa saboda ayyukan gasu da yawa waɗanda za a auna ayyukan nasu da yawa amma kuma sikelin guda ɗaya ne sai akai kai ka ce saboda yawan waɗanda za a auna da kuma yawan ayyukan da za a auna din kai ka ce mawazin ne kuma mizani ne guda daya ina fata an gane kamar yanda mun dan taba irin wannan tsokacin a karatu mun al imanu bil yawmil akhir wa nada'u al mawazin da haka kenan a karkashin wannan bayanin da malamai suka yi mizanin guda daya ne zamu ajiye al mawazin sikelin au kuma shi sikelin awan nan alqista na adalci ba irin na duniya da za ko dai a ƙara ma gudu ko a ƙara a rage shi yanda zai dinga misbehave ya ki yin awo daidai kamar yanda za ka ga mita sai a zo a ajiye maka sai a yi mata wasu 'yan dabaru sai ta yi ta gudu ko kuma a yi mata wasu 'yan dabaru ta yi tanawa an fahimta to shi wannan sikelin ko kuma shi kansa sikelin na duniya sai a dan bata wannan abin nan din reading din da yake yi sai ga yana auna abu ba daidai ba shi mai abin ya san kai kana ganin kamar yana auna daidai shi mai abin ya san abin da yake faruwa ko kuma ƙara masa wani abu da zai sa abin yayi nauyi da sauransu to shi wannan divine scale kenan shi wannan sikelin alqista an ajiye wannan sikelin bisa adalci sai Allah ta'ala ya ce li yawmil qiyama saboda wannan rana ta tsayuwa rana alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci kowace rai ba da komai kaga fala tuzlamu nafsun shay'a wato nakira fi siyaqin nafi tufidul umum kaga fala nafi kenan ko nafiya shay'an nakira saboda ka komai kankantar abu wannan sikelin yana ganin sa kuma zai auna shi wa in kana mithqala habatin min khardal sai Allah ta'ala ya gaya maka cewa koda daidai da kwayar komayya shine mithqala habatin min khardal Allah ya ce ataina biha zamu zo da ita a wannan ranar wa kafa bina hasibin wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wal waznu yawma idhnil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wal waznu sikelin aw ma'auni yawma idhin a wannan yini alhaqqu ma'auni ne na gaskiya faman thaqulat mawazinu duk wanda ma'aunin sa nauyin aikin sa na alkhairi yayi nauyi akan wannan sikelin fa ulaika humul muflihun Allah ya ce wadannan sune masu rabauta Allahumma ja'alna minhum wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce faman fa amma man thaqulat mawazinu amma game da wanda sikelin awan sa yayi nauyi fa huwa fi 'ishatin radiya wannan yana cikin wata irin rayuwa yardajiya wa amma man khaffat mawazinu amma wanda sikelin awan sa yayi saka yau fa ummuhu hawiya wannan makomar sa ita ce hawiya wama adraka ma hiya, ka san ko wacece wannan ummu hudun, wato makomar tasa. Wama adraka, me ya sanar da kai ma hiya, mecece ko wacece ita wannan makomar tasa? Narun, sai Allah ya ce wata wuta ce hamiya mai zafi. Wal ayatu kathira, malai ya ce ayoyin suna da yawa waɗanda suke magana akan sikeli, kuma duk yana cikin babin imani da gaibu, dan ba wanda ya san shi, ba wanda ya taba ganin sa, amma akwai shi. Wa minas sunnati hadithu Nawas bin Sam'an al-Kilabi rahimahullah radiyallahu an, yace daga sunna ku akwai hadithin Nawas bin Sam'an al-Kilabi radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yadda. Qala, yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mizanu bi yadir rahman yarfa'u aqwaman wa yakhfidu akharin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi wannan sikelin mizanin biyadir rahman, a hannun Ubangiji mai rahama yake, yarfa'u aqwaman, ya daukaka wasu mutane, wa yakhfidu aqwaman, ya kaskantar da wasu mutane. An fahimta? Al-mizan biyadir rahman yarfa'u qauman wa yakhfidu akharin, wato shi wannan sikelin awon yana hannun Ubangiji mai rahama, yarfa'u qauman, ya daukaka wasu mutane, wa yakhfidu akharin, ya kuma kaskantar da wasu, kamar yanda kaga ayoyin suka yi bayani. Faqulat mawazinu fa amma man thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Ko saboda kaga wannan shine abinda hadisin yake magana, yake cewa sahihun akhrajahu Ahmad. Mama Ahmad ya fitar da wannan hadisin a mujalladi na 4 cikin musnad din sa, wato hadisi ko shafi na 182. Wa ibn Abi Asim fi sunna, haka ibn Abi Asim a cikin as-sunna, wato shafi na 512. Wa sahahu al-Albani fi dhilal, haka Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadisin a cikin az-zilal. Al-mawzunu fil mizan thalathun, to abinda za a auna a wannan sikelin abubuwa ne guda uku. Wahiya, ga su kamar haka: al-a'mal, ayyukan sallah, azumi, zakka, karatun alqurani, sadar da zumunci, sadaka, kyauta, hayafiya, duk waɗannan abubuwan amana, duk gabaɗaya waɗannan ayyukan za a auna su. Haka shan giya, zina, caca, sata, magudi da sauran dukkan abubuwa irin waɗannan su ma za a auna su. Wasuhuf, haka za a auna su takaddun da aka rubuta waɗannan ayyukan. Ayyukan wato takaddun da mala'ikun nan suka yi ta daukar recording, suna recording, wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibin, to aikin da suka yi ta yi na record din su, shi littafin record din su shi ma za a auna shi. Wal amil, shi kansa mai aikin shi ma za a auna shi. Ta ko ina mana a auna aikin, a auna mai aikin, a auna takaddun da aka yi recording din aikin, diddan a samu cikakken adalci. Kar a tauye ka ta ko'ina, kai kanka zai an jinjina an tsora, da aka in mutum yana da ingantaccen imani kaga zai nauyi. In ko mutum shirka ta zaizaye shi ta abin nan, kaga zai zama sakayau, kamar yanda ake fara ko. Al-awwal, yace na farkon, wazunul a'mal, auna ayyuka. Kama fi hadith Abi Hurairata radiyallahu an, kamar yanda yazo cikin hadithin Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda. Qala, yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, al-kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, habibatani ila ar-rahman, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-'azim. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kalimatani, wasu kalmomi ne guda biyu, khafifatani 'ala al-lisan, wato ababan sauƙaƙa ne, kai sauƙaƙa ne 'ala al-lisan, akan harshe. Sannan habibatani ila ar-rahman, wato ababan ƙauna ne a wajen Ubangiji. Thaqilatani fil mizan, sannan nauyaya ne a skelin awo. Wasu kalmomi ne guda biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su da nauyin fada akan harshe. Sannan kuma ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ƙaunarsu, sannan ga su da nauyi wajen girman ladansu akan sikeli. Wa inna kalmomi ne shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim akan keke mutun yake a kasa yake aiki yake wayannan kalmomin ba za su yi wahala ba su da wahala fada to annabi sallallahu alaihi wasallam yace suna da nauyi a cike ni to kaga fikihun wannan hadisin thaqilatan fil mizan shi yasa suka ce shi kansa aikin za a jassama shi ma'ana za a dunkule shi ita sallar za ta zama kamar wani gangan jiki za a yi mata sai a zo a dauki sallar gaba daya a dora ta akan skeli in mutum yayi mai kyau kaga ridin din skelin din zai yi nauyi idan kuma mutum yayi sallar da take wanda ya ga dama ba mai kyau ba dai za a dora ta in mutum azumi yayi shi ma za a jassama azumin ma'ana ladan azumin zai zama gangan jiki za a maida shi kamar gangan jiki shi ma za a zo a dauke shi a dora shi akan wannan skelin karatun qur'ani sadar da zumunci da duk abin da mutum yayi na alkhairi haka mugun aiki wannan hadisin sahihi ne akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi ne 6406 imam muslim hadisi ne 2694 fa huna wuzna dhikru nafsu kaga anan za a auna zikiri shi karan kansa wa huwa min a'malis salihah domin yana daga cikin kyawawan ayyuka zikiri da kake yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk za a auna الثاني نبي وزن الصحف او السجلات واتو اون تكدو كو السجلات للتتفن دا اكا ربو تأيوكا دي كما في حديث البطاقة كما يندزو تسكن حديث بطاقة وفيه اسكن حديث فتوضع السجلات في خفة والبطاقة في خفة فداشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء وانا حديثن اكا ce fatuda usijillat za dako inna littafan da aka rubuta ayyukan mutum a dora su fi khifa wato a cikin ainin al khifa wato bangare daya na mizani wal bitaqa fi khifa sannan za dako bitaqa wani kaman dan ID card ne ko wani abun nan shine da bitaqa kaman ID card haka yake shi kuma za a dora shi fi khiffa akan daya bangaren fadashat sai ya daga shine fadashat ay rafa'at sai ya daga fadashat sijillat sai ainihin wato wannan littafan gaba daya da aka rubuta sai su daga sama yake cewa wa thaqulatil bitaqa sai wannan dan ID card din da aka dora masa shi kuma sai yayi nauyi wala yafqulu ma asmullahi shay babu wani abu da ya isa yayi nauyin an hada shi da sunan Allah ita wannan bitaqa dan ID card din kalmar shahada mutunci saboda haka ana dora duk abin da mutun yayi ana dora kalmar shahada sa kawai sai ga tayirin jayi to shine nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yafqulu ma asmullahi shay babu wani abu da ya isa yayi nauyi in an hada shi da sunan Allah sai sunan Allah nan yayi nauyi akan kowane irin abu ne to kaga wannan fikihun hadisin shi kuma wato yana nuna cewa shi kansa littafin da mutum aka yi recording din aikin nasa za a auna shi wannan hadisin sahihi ne akhrajahu Ahmad ma Muhammad a cikin Musnad Mujalladi na 2 shafi na 213 haka Imam Tirmidhi ko kuma hadisi na 213 haka Imam Tirmidhi hadisi na 2639 wa hasanahu wa Ibn Majah haka ibnu maja hadithi na 4300 wal hakim haka al hakim wa sahahu wa wafaqahu az-zahabi wal albani fi sahiha sahiha raqamta wato shafi na 135 wa kana fil bitaqati qawlu la ilaha illa allah wannan dan katin dan wannan id card din abinda ke jikin sa la ilaha illa allah ce shi yasa ana dora ta koda an dauko sauran aikin aka dora to ana dauko wannan bitaqa din ana dorawa shikenan sai wannan bitaqa din sai tai nauyi ta rinjaye athalith na uku wazmul amil shi kansa auna ma'aikacin kama fi hadith abi hurairah radiyallahu an ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu yanda al'amarin yake la ya'ti ar-rajulul azim mutum wato babba zai zo as-samin mai teba yawmal qiyamati ranar al-qiyama la yazinu inda Allah janaha ba'udha amma ba zai kai fuffuken sauro ba a wajen Allah za a ganshi gashi shirgege kato ga teba amma a wajen Allah subhanahu wataala bai kai fufuken sauro nauyi ba. Wa qal manzo Allah ce iqra'u ku karanta fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna. Kaga duk aikin banza suka yi a nan duniya da haka zai je gashi shirin amma shirin ba ci ba. Ina fata an gane ba tauhidi ba abin nan. Da haka Allah ta'ala ya ce da ba su kafirai fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna, ba za mu tsayar musu da ma'auni ba ranar tashin alkiyama. Saboda qadimna ila ma amilu min amalin faj'alna wa haba'an mansura. Wannan hadisin sahihi ne, akhrajahu al-Bukhari hadisi na 4729, Imam Muslim hadisi na 2785. Wa alaihi, akan wannan bayanin, falladhi yuzanu fil mizani thalatha, ashe abinda ake aunawa a wannan mizanin abubuwa ne guda uku, al-a'mal ayyuka was-suhub takaddu ko littafan da aka rubuta ayyuka, wal amil nafsa da kuma shi mai aikin shi karan kansa. Wa qad jumi'a dhalika fi hadith Abdullah ibn Umar ibn Amr ibn al-As, wa innan abubuwa sun tattaru a cikin hadithin Abdullah ainin wato dan Amr dan As radiyallahu an qala yace kana qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tudaul mawazin yawm al-qiyama, za a ajiye mizani ranar alkiyama. Fayu utabir rajul, za a zo da mutum, fayu da'u fi khiffatin, a dora shi a bangare ɗaya na mizani. Fayu da'u ma'uhu siya alaihi, sai a dora kuma abinda aka kididdige a kansa. Fatamayala bihil mizan, sai wannan mizanin ya jirkice da shi. Qala yace fayu ba'athu bihi ila nar, sai a aika wa, ma'ana an dora shi akai abinda aka kididdige kuma an dora, da haka mizani ya rinjaye shi, shi yayi sama, miyagun ayyukansa sun rinjaye sun yi kasa, da haka sai a aika da shi zuwa wuta. Qal nabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza udbira bihi, idan aka juya baya da shi aka tafi da shi, idza sa'ihun yusihu, sai a ji wani mai kira, mai kururuwa, mai shela, yana yin shela, min indir rahman, daga wajen ubangiji mai rahama, ya kule yana cewa la ta'ajalu la ta'ajalu, kar ku yi gaggawa kar ku yi gaggawa, fa innahu qad baqiya lahu, akwai abin da ya rage masa, fa yu'ta bi bitaqatin, sai a zo da wani dan kati haka, wani dan ID card, fiha a cikin wannan bitaqa din la ilaha illallah, akwai la ilaha illallah, ba a sa masa ita a cikin aikin sa ba. Fa tudau ma'ar rajul fi khiffatin, sai a dora su tare da shi mutumin a bangare daya, sauran ayyukansa kuma miyagu a bangare daya, hatta ya mila bihil mizan, kuma har sai kaga mizanin ainihin wato ya karkata da shi, ya canza kenan. Sahihun akhrajahu Ahmad, mama Ahmad ya fitar da wannan hadithin, hadisi na 766. Wasahu al-Sheikh Ahmad Muhammad Shakir, fa qala isnaduhu sahihun ala khata'in fi ismi ahadi ruwati, didda an samu kuskure a ɗaya daga cikin maruwaitan hadisi, shine Amr ibn Yahya. Qultu, a can kasa ka duba lamba, yace qultu wa sawabuhu, daidai dinsa shine Amir bin Yahya, ba Amru bin Yahya ba, Amir ibn Yahya, wa huwa min rijal Muslim, wannan kuma yana daga cikin rijal na Imam Muslim, raji al musnad, ka koma cikin musnad din na Imam Ahmad, mujalladi na 2 shafi na 222. Ma ta haqiqa Sheikh Shu'aib Arnaut wa ba'd al ulama, tare da tahqiqin da babban malami Sheikh Shu'aib al Arnaut yayi da kuma wasu cikin malamai. قال الشيخ حافظ الحكمي الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله يا فدا في معارج القبول واتو cikin sharhin wato sulamul usul ma'arij al qabul ya fada mujalladin sa na 2 shafi na 216 yace fa hadha al hadith yadullu ala anna al abd, wannan hadithin yana nuna cewa bawa yudau huwa, shi karan kansa za a dora shi, wa hasanat wa huwa wa hasanatu, da shi da kyawawan ayyukansa, wa sahifatuha, da kuma ainihin wato littafan ko takardar da aka rubuta aikin sa, fi khiffatin, wato a bangare ɗaya na mizani, wa sayyi'atu, miyagun ayyukansa, ma'a sahifatiha, shi ma tare da takaddun miyagun ayyukan, fi khiffatil ukhra, a ɗaya bangaren haka za a dora a auna. Wa hadha gayatul jam'i baina ma tafarraqa dhikruhu fi sa'iri ahadithil wazni walillahil hamd, yace wannan shine makurar abinda za a yi wajen hada abin da ya rarrabu ko abinda ambatan sa ya rarrabu na sauran hadisai da suka zo na ambatan awun ayyuka ko alwazunu wato awu da za a yi ranar tashin alkiyama walillahi alhamdu wal minna khulasatul qawl yace dunkulallan zance dai wa fil fath albari yazo cikin fathul bari ibn hajar mujalladin 13 shafi na 762 qala abu ishaq az-zajjaj wato abu ishaq az-zajjaj rahimahullahi yace ajma'a ahlus sunnati 'ala al-iman bil mizan wato ahlus sunna sun hada kan yin imani da mizani wa anna al-a'mal al-ibad kuma lalle ayyukan bayi tuzanu yawmal qiyamati za a auna su ranar alkiyama wa anna al-mizan lahu lisan wa khifatan kuma lalle ashe mizani yana da harshe yana da kuma wato bangarori guda biyu wa yamilu bil a'mal kuma yana karkata da ayyuka wa ankaratul mu'tazilatul mizan ko da yake mu'tazilawa su sun yi inkarin mizani sun ce ba wani mizani wa qalu suka ce huwa ibaratun anil adil ba wai mizanin za a kawo ba suka ce ba wani mizani kawai wannan maganar mizanin da ake suka ce fassara ce ta adalci kawai za a yi wa mutane adalci ba sai an zo an auna mutum ba sai an zo an auna ayyukansa ba sai an zo an auna ainihin wato takaddun da aka rubuta a adalci ake nufi da duk inda ka ji an ambaci mizani fa qala fil kitabi was sunna kaga sai suka saba alqur'ani da sunna لأن الله أخبر دومين الله يا بعد لاباري أنه يضع الموازين ياتي زي أجي واتو سكيلن أو لوزن الأعمال دن أون أيوكا ليرى العباد أعمالهم دومين باي سكا أيوكا سو ممثلا أبر مسلطا واغاتنا أيكين دسوكا إيغاشنا ليكونوا على أنفسهم شاهدين دن سزمان سو كان سو ما سو شهيدا أكان كاونا سو to amma mu'tazila sun ce ba wani mizani su a wajen su ba su yarda cewa za a zo ba wani mizani kawai maganar mizani adalci ake nufi ina fata an gane an ce lokaci yayi sai mu tashi al-iman bil hawl ko insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka